sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tsila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 8 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya gargaɗi kasashe da karsu siyasantar da batun annobar coronavirus don kauce ma ƙarin mace-mace. Bincike ya nuna cewa a Amurka cutar coronavirus ta fi addabar baƙaƙen fata. Shugaban tawagar sojojin injiniyoyi a Amurka na gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa ga tawagarsa wajen gina sabbin asibitocin wucin gadi na kula da masu fama da cutar coronavirus a faɗin ƙasar.
Kanin labaran kenan. A shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a Najeriya game da cutar coronavirus da ake kira COVID-19.
Sarwar da NCDC ta fitar na nuna cewa har yanzu mutane 6 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cutar.
Za kuma ku ji abin da ya haddasa gobara a ofishin babban akantan Najeriya da ke Abuja.
Ayyukanmu ba su tsaya ba domin ruhin kwamfuta, abin da ake cewa saba, ce muke amfani da ita a biya kuɗi a kai a kawo na harkar tafiyar da gwamnati da sauransu, ba a nan mutar ta samu ba.
Sannan za a ji hukumomi a Kamaru sun bayyana cewa wa zuwa yanzu mutum 700 ne suka kamu da cutar coronavirus. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargaɗi ƙasashe da karsu siyasantar da annobar coronavirus wadda ka iya haddasa ƙarin mace-mace, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata. Da yake magana kan sukar da aka yi masa a wani taron manema labarai a Geneva, Tedros ya yi kira ga ƙasashe da suka wuce wa siyasantar da annobar idan har ba a san a ga ci gaba da samun mace-mace. Trump, wanda ke shan suka kan rashin gaggauta daukar matakai wajen shawo kan yaduwar annobar a Amurka, ya aiki da sakon Twitter ranar Talata mai cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi sakaci, sannan ya zargi hukumar da zama yar koren China. Haka kuma ya ce yana duba yiwuwar yanke tallafin miliyoyin dalolin da Amurka take baiwa WHO. A jihar Louisiana ta Amurka, kashi 2 cikin 3 ko sulusi 2 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus baƙaƙen fatar Amurka ne, duk da baƙaƙen jihar kashi 1/3 ne kawai ko sulusi 1 na yawan al'ummar jihar. Abinda kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matuƙar ban takaici, a cewar gwamna Jambel Edwards. Yayin da ba a kammala tattara bayanai ba, wannan lamarin ya nuna cewa COVID-19 ta fi addabar baƙaƙen fatar Amurka fiye da Turawa ko farar fatar Amurka. A jihar Mississippi kuma, kusan baƙaƙen fatar Amurka kashi 38 cikin 100 ne, amma kuma baƙaƙen fatar su ne fiye da rabin waɗanda COVID-19 ta kashe. Haka kuma kashi 43 cikin 100 ne yawan waɗanda coronavirus ta kashe a jihar Alabama baƙaƙen fata ne, waɗanda su ne kashi 27 cikin 100 na yawan al'ummar jihar. Shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a Amurka na gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa tawagarsa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gadi domin faɗaɗa sukunin yaƙi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Lieutenant General Tad Somanite ya faɗa wa manema labarai jiya Laraba cewa sojoji suna buƙatar fara gina asibitocin wucin gadi watakila cikin mako guda idan har ana son kammala su kafin lokacin da yawan masu kamuwa da coronavirus zai kai makwara. Ita dai wannan tawagar sojoji injiniyoyi za ta mayar da wasu wurare 17 zuwa asibitoci a faɗin ƙasar, waɗanda za su samar da gadajen marasa lafiya kusan 15,000. Wasu wurare ma fiye da 20 za su biyo baya, kuma za su iya samar da ƙarin gadaje wajen 8,500 idan har aka kammala su.
An jima kaɗan Sir Phil Hashin zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Najeriya, inda hukumar daƙile cutuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta ce yawan masu dauke da cutar COVID-19 a ƙasar ya karu zuwa 276, inda jihar Lagos ta samu ƙarin mutum 15, adadi mafi yawa da ta samu a rana ɗaya. Babangida Jibrin na dauke da rahoto akan haka.
A sanarwar da cibiyar daƙile batsuwar cutuka a Najeriya ta fitar, ta bayyana cewa an samu 70 masu dauke da cutar ta COVID-19 guda 22 a kasar, 15 daga cikin su an same su ne a birnin Lagos, 4 a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kuma aka samu 2 a jihar Bauchi, sai kuma mutum 1 a jihar Edo. Sanarwar da NCDC ta fitar na nuna cewa har yanzu mutane 6 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta, inda kuma cibiyar ta sallami mutane 44 bayan sun warke daga cutar ta coronavirus. Sabon kididdigan da ya nuna cewa jihar Lagos ita ce kan gaba da majinyata 145, sai birnin tarayya Abuja mai 54, jihar Osun na da 20, sai Oyo 11, yanzu jihar Edo na da 12, jihar Bauchi na da 8, jihar Akwa Ibom na da 5, jihar Kaduna ma na da mutane 5, sai kuma jihar Ogun na da mutane 4, Enugu 2, Ekiti 2, Rivers ma 2, sai Benue 1, Ondo 1, Kwara 2, Delta 1, sai kuma jihar Katsina da mutum 1. Daga cikin mutanen da suka rasu a jihar Lagos har da wani dan kasar Birtaniya mai shekaru 66, wanda rahotanni suka ce ya fito daga kasar India, ya kuma ya da zango a birnin Dubai bayan ya iso Najeriya ne ya rasa ransa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus, wanda ake kyauta da tun ya shigo Najeriya ne da cutar. Ga wani labari kuma kokarin da Najeriya da kuma kasar sun ke yi na haɗin kai na kawo ƙarshen bazuwar cutar coronavirus a Najeriya. Yanzu haka babban kamfanin injiniyoyin kasar ta Sin, wato CCECC, tare da haɗin gwiwar Najeriya ta bayyana cewa yanzu haka akwai likitoci 'yan kasar ta Sin su 15 da suka sauka a Najeriya domin tallafawa gwamnatin Najeriya kokarin da take na magance wannan cuta. Haka kuma a sanarwar da kamfanin ya fitar ta nan, shugaban kamfanin Mr. Michael Jiang da cewa an zo da magunguna da suka hada da injinan taimakawa marasa lafiya wajen numfashi da takunkumin sawa a fuska na likitoci da majinyata da kuma sauran ma'aikatan lafiya da kayayyaki da za su taimakawa jami'an lafiya gudanar da ayyukansu a asibitoci daban-daban na Najeriya, duk da kokarin daƙile wannan cuta ta coronavirus wanda ta samo asali daga kasar ta Sin. Bawangan Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Gida har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sir Phil Hashim ya sake shigowa da ƙarin labaran.
Wani fitaccen mawakin kasar Somalia mai suna Muhammad Ismail Hussein, da aka fi sani da suna Hudaydi, ya mutu a daren ranar Talata a birnin London sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da COVID-19. Mawaƙin mai shekaru 92 a duniya ya kasance fitacce ga 'yan Somalia a yankin kuriyar Afirka da kuma faɗin duniya tun shekarar 1950, lokacin da ya fara yin wasanni a yankin baki ɗaya. Ya kasance mawaƙi kuma marubucin waƙoƙi a cikin tsawon shekaru kusan 60 na wannan harka tashi. Ba zan ma iya takaita gawurtaccen tarihin waƙoƙinsa ba, a cewar wanda ɗan mawaƙin Somalia mai suna Abdidar. Ya ci gaba da cewa zan iya faɗin cewa yayin matakan tallafawa bangaren al'adu na Somalia. An fara sauraron kokin dakarun kurdawa galibi da ke arewa maso gabashin Siriya na neman ƙarin tallafi domin shawo kan yiwuwar barkewar cutar coronavirus da kuma yiwuwar sake dawowar kungiyar ISIS. Duk da yake wasu kayan tallafin na jinkirin zuwa. Yankin wanda ke zaman gida ga dubban 'yan gudun hijira da ma waɗanda aka raba su da mahallansu, waɗanda yawancin suna cunkushe a wani sansani tun lokacin da aka ci nasara akan kungiyar ISIS wanda ta ayyana kanta a matsayin daula, yana cikin tsoro yayin da cutar ke ta yaduwa a duniya. Cuta da kuma rashin lafiya abubuwa ne da aka saba gani, amma kungiyoyin jin kai da jami'ai sun ce annobar coronavirus ta haddasa tsoro matuƙa. har ma suna alakanta wani bore da aka yi a gidan yarin da ke dauke da mayakan ISIS da damuwa game da annobar. Daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin Amurka sun yi sama da kashi 3.4 cikin 100 zuwa yammacin jiya Laraba saboda gwamnatin Trump ta baiwa masu sayan hannun jari kwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfadowa tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin Amurka ke dauka. Har ma da matakin da Bernie Sanders ya dauka na kawo ƙarshen yakin neman zaman dan takarar shugaban ƙasa. Sanders zai yi alƙawarin karawa manyan kamfanoni haraji idan har aka zabe shi. Haka ma shirin sa na tsarin kiwon lafiya na bai daya shi ma ya haddasa tsoron yiwuwa ƙara wasu dokoki da ka iya janyo kashe kuɗi mai yawa kuma riba kaɗan. Dukan manyan hannayen jari sun yi sama a daidai lokacin da aka rufe kasuwar jiya Laraba. Kasuwar Dow Jones ta cira da kashi 3.44 cikin 100. Ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi 3.40 sai kuma Nasdaq da ta rufe da ƙarin kashi 2.58.
A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu waiwayi batun gobaran nan da ta kona wasu sassan ofishin Accountant General na Tarayyar Najeriya dake Abuja, inda za a ji karin bayani game da gobarar. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoto.
Kamar da babban akawu din na Najeriya Alhaji Ahmed Idris yake bayyana mun a Friday ne da shi, gobaran nan dai ta fara ne a lokacin da wani jami'i na ma'aikatar tasa ya kunna na'ura mai sanya daki wato air condition, amma aka samu harbin wuta ta yi karar da hayaki ya turnike wanda shine sanadin wannan gobarar. Amma aka yi kokari a cikin sa'a daya aka kira gudunmawa da dauke daga hukumomi daban-daban aka kashe gobarar ba tare da tayi babban lahani a muhimman gurare ko na'urori na tattara bayanan sirri akan kudaden gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Ga dai babban akawun na gwamnatin tarayyar Najeriya Ahmed Idris da karin bayani inda yake cewa
ayyukan mu ba su tsaya ba domin ruhin computer abinda ake cewa server tamu da wace muke amfani da ita a biya kuɗi akai akawo na harkar tafiyar da gwamnati da shauransu ba a nan wutar ta samu ba. Abin da kawai ya faru tunda wannan ruhin saba din akwai AC da suke ba ta sanyi ko da yaushe ita sai an ba ta sanyi ko ana aiki ko ba aiki sai an hura ta da sanyi ba kadan ba. To wannan AC da suke baya fanan na AC wannan faifan da ake rakewa a waje su ne wutar ta zubo musu, kuma don mu tabbatar da an abin nan muka ce a tsayar da su a kashe domin kada ya zama ko sun tafi sannan wajen tafiyar ya zama ita wannan ruhin saba din ba a bata sanyin. To barnar da zai faru idan ita wannan saba ba a bata sanyin da ya kamata ba shine za mu rasa abin da muke da shi. To wannan kuma ba mu sai faru sai muka tsayar da saba din muka tsayar da AC yanzu gashi an gama dubawa kuma dukkan abin da ya kamata a yi na gyara ana yi a yanzu nan nake ma magana muna office kuma insha Allah mun san dai ba za mu fita daga nan ba sai an gyara wannan kuma an tabbatar da komai ya zama daidai.
Akwai wanda ka san idan gobara irin haka ta faru a muhimmin office inda ake tattara bayanan kudaden kasa sai ana zargin ko wata rufa-rufa ce ake so a yi a yi wandaka a koyar wani sirri na kashe kudaden gwamnati, me za a kace akan wannan?
To dama ba za ka hana mutane su faɗi albarkacin bakin su ba, amma dai abin da ya faru kenan. Kuma kudin gwamnati ba a nan ofishin yake ba, ina Central Bank. Kudin gwamnati musamman ma kudin da aka ce ni ma na ga wani sako cewa wai ko mun fara tara kudin wannan cutar da ake son a tara a taimaka mutane kuma muna son mu cinye su, shi yasa muka sa wuta muka ce to ai mun dai ba da account a commercial banks guda biyar don a tattara wannan kudi ga wanda Allah ya hore wai ke son ya saka kudin suna wannan bankuna.
Babban akawu na kudaden tarayyar Najeriya kenan Ahmed Idris a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ministan lafiya ya bayyana cewa an tabbatar da mutum sama da 700 sun kamu da cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka Garba Awwal na da rahoto akan haka.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana ci gaba da yakar annobar cutar coronavirus a hadin kasar. A wanda a yanzu haka cutar take saki bazuwa a tsakanin al'ummar kasar ta jamhuriyar Kamaru yadda irin dokar da hukumar lafiya ta kasar ta sanya ministan lafiya Manuda Manushi ya tabbatar da adadin waɗanda suka kamu daga cutar ta coronavirus a hannun kasar baki daya cewar yanzu dai sun zarta 700 sai dai mutane goma sune waɗanda suka shiga lahira sanadiyar cutar ta covid-19 Alhaji Haruna Yaya ya yi mana ƙarin haske kan yaduwar cutar ta covid-19
to a gaskiya abinda zan faɗa kan wannan cuta coronavirus wato covid-19 a kasar Kamaru wai yau mun ga lissafi kusan total 600 da mutum 685 suka kamu da covid-19 a gaskiya mamu Algarba wannan abun bakin ciki ne abun jimami ne abun tausayi ne ga Kamaru ga mutanen talakawan Kamaru
shi ma Abdul Aziz matashi ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga tsokacin da yi
a gaskiya dai an samu ci gaba a nan kasar Kamaru game da annobar cutar coronavirus ko covid-19 duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya Manauda Malashi ke yi
malam Shafiu mazauni ne a bangaren yan awanin kasar jamhuriyar Kamaru masu tada yar baya ga yin bayani da ya mana na irin yadda al'umman wannan bangaren suka rinci kansu a ciki
ta shashin kayan masarufi wato ba mu samu wani canjin farashi da yanda muka saba saya ba sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan sukan dan hau su sauka duba da irin yanayin yanda kasan ke ciki da mu al'umman nan garin Mamin da ke ciki
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Garba kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roga baro ki ka tanta waiwa
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya da fatar ana ci gaba da kiyaye ka'idoji da hukumomi da kwararru suka gindaya domin kare kai da iyali daga kamuwa da cutar coronavirus Yau shirin domin iyali ya isa jihar Zamfara inda ake zargin wani dan shekaru 30 da ke zaman kashe wando da yiwa wata karamar yarinya a shekaru 2 fiade kada an kai ku da nisa ga mahaifiyar wannan yarinya da cikakken bayani
Sunana Tsohuwar Aminu Ibrahim sabuwar kauran da aka kani da sarki to abin da ya faru ni da na tashi da yarinya ta garin Talata lafiya na 24 ga wannan wata za ta rake yara wurin kitse da ta rake su wurin kitse iyan makwata ne ta raka wurin kitse to ta tarar da yaron cikin gidan uwar shi mahaifiyar shi ita ke kitsa
ɗan shekaru nawa ke magana
shekara 3 bata ma kai shekara 3 ba shekara 2 da wata 10 ya same ta ya lalata ta ya didi jikinta na ji mata wanka ina cire mata wando sai ta ce shi mama ya ji man ina dibawa ko da na diba na ga ya taba ta da yake shi yaron dan shekara 30 ne ina diba na ga jikinta haka nace me ya faru da ke tace ya ji man nace wani tace Kabiru tana cewa haka ban yi kwali ba ban gaya ma kowa ba na dauki hijabi na naje gidan mahaifiyar yaron ina kuka akan ta tausaya min da abin da yaron ke aikata min nace na iske ta ina sallama nace mata ma Kabiru ya ci mutunci na ya lalata min rayuwar yarinya bata ce min kwali ba muka dawo bayan mun dawo gida ina tunanin za su biyo ni tun abin karfe 1 na rana har zuwa magariba muka je muka kai yarinyar mu asibiti aka auna ta aka yi aune aka tabbatar da ya taba ta aka ba yan sanda result akan ya taba ta su fatan mana in ci mutu ni na ga ana ta multa multa ga haka don Allah duk kungiyar da adda hannu ta kare haƙƙin
al'adama ina ce hajiya ba ke da wa kuka je asibitin
lallai da ubanta mahaifi tare da kuma sai da yaje yayin report aka bashi police suka tai tare.
To tun daga wannan lokaci kuma kina batun cewa ƴan sanda ba su dauki mataki bane ko kuma
ƴan sanda ba matakin da suka dauka kuma mahaifin yaron ko nan suke zuwa suna wulgewa kuma sai arashi suke man suna ga man bagada ga yanayin da nake ciki ba su ganni cikin yanayin da nake ciki ba amma su neman arashi suna ga man magana ina roƙon da Allah duk hukumar da addar hakke da kare haƙƙin bil adama ta ce makaman saboda Allah saboda ni naga ana neman ayi murƙamin da halakan da akashe ta ta mutu kwana guda da kai yaron ɗan sanda san an shi yaron an yi abin talata ba su akashi station ba sai Narba kuma bayan Narba an kai shi wai sai gashi washe gari Alhamis yaro ya fito yana yawo bayan ya fito yana yawo shikenan aka sallamo mu daga station ban ƙara jin magana ko ni ba sai yaudai da naga yau wande ban ji magana ko ni ba alamun ko ni na notice station din inda ƴan sanda da na notice station din inda ƴan sanda na je na ce masu to ni ban ji ko ni ba da yake farko tun kare in ƙara ta zama haka na je ina kuka akwai police din da ya ce ma yi masu shiru kukan ni zan masu saboda su ba a yi masa kuka in kuka zan yi in fita waje in yi kuka sannan na san duk uwar da aka taba mata da wallahi ta cikin rai yake duk uwar da aka taba mata da dole ta yi kuka saboda tana cikin kunci mijina bai da hali talaka ne saboda muna talaka ga mu muna da gaskiyar mu amma za a ci mana zarafi kuma ba a iya fatan mana in ci mutu don Allah ina roƙo duk wanda adda hakki ga kare duk wanda adda hannu ga kare haƙƙin bil adama don Allah ya taimaka ma
to hajiya
ni da mijina muna cikin wani hali wallahi muna cikin wani hali
akwai wata hujja da ƴan sanda suka ba ku ta ko dai sakin shi ko kuma ka ta daukan wani mataki da ku kuke tunanin ya kamata a dauka kawo wannan lokaci akwai wani bayani da ƴan sandan suka muku
gaskiya to mu wasu mana wani bayani ba amma sai ce ƴan an zo wai za a ba da bailin shi
akwai tunanin kai shi kotu
ba zancen kai shi kotu ban ji zancen kai shi kotu ba alamun ma da yake nuna hasu ni ina da gaskiya ta amma da ni daban daban da gaskiya har ya yi ni daraja cikin station din shi da ya aikata man muni wallahi har ya yi ni daraja cikin station din
to shi wannan wanda kuke zargi da bata yarkin nan yana aikin gwamnati ne ko kuma shi
ba har zargin shi muke ba an ci kina ji
eh amma kin san a
matsayin yarin da ba bacci take bayani an ci ko ke kika tambaye ta na rantsi da Allah sai ta faɗa miki har yanzu akan bakai yarin ya in kika tambaye ta waye ji miki ciwo sai ta ce Kabiru wala Kabiru na baba
eh hajiya kin san a hukumance a matsayin doka in ba an kai wannan batu gaban kotu an yi shari'a an yanke hukuncin cewa an same shi da laifi ba a shari'ance a matsayin zargi ne sai an tabbatar da laifin shi
haka ne haka ne amma ni abin da nake bibi da muka je da ita station yarinya ga mutane ga shi DTO da baki nai ya tambaye ta waye mata aiki kuma ta nuna shi kuma ta gwada ma DTO shi
to kika ce sun je kitso ne ko ta raka wani kitso ko kuma sun je kitso ne a gidan lokacin da suka je ya ne wannan lamarin ya faru sun je kitso tare da waɗansu yara anan gidan ta sa ya same ta ya ja ta zuwa daki ko kuma ya ne haka ya faru har da duk waɗanda suke tare a cikin gidan nan ba wanda ya san hakan ya faru
lalle ya ja ta cikin daki ne saboda yarin yadda bakin ta ita ma da kanta ta gaya ma nace ina yayi maki wanga aikin ta ce cikin dakin shi cikin gidansa cikin dakin shi
ba a ji kukanta ba lokacin da ta fito ba a ga wani abin ya bambanta a cikin tafiyar ta ko kuma a cikin jikinta ba babu manya ne a cikin gidan da ta je kitson nan suka je kitson nan a lokacin
in na ce mahaifiyar shi daga shi fa sai in na shi mahaifiya a cikin gidan ita ka kitson mahaifiyar shi
ita kuma bata shaidi cewa shi ya ja yarinyar ne ya shiga da ita daki ba a lokacin da suke kitson
a kin ga ni da abun ya faru ban daga murya na gaya wa kowa ba amma saboda ni ya riga ya aikata man kamin in wanke mata jikinta na ruba da gudu na kira ita mahaifiya akan ta gaya min ya ta cikin yanayin da take ciki ko amma bata damu ba har yanzu koya an kai ba ina jin ta ma makwata tana shiga wallahi da babu ayi aikin ba duka dai
to yanzu kuna da wakilai babu shakka wa kike gani zai iya taimakon ki cikin wannan lamarin
duk wata hukuma wadda take da haƙƙi akan kare rayuwar bil'adama ina roƙonta ka taimaka min saboda dai ba mu da zarafi mu talakawa ne muna cikin halin kaka nake yi kuma sannan ga mu an ƙara sa mu cikin wani hali
akwai lokutan da muka yi hirarraki irin haka da kungiyoyin kare hakokin bil'adama na akwai waɗanda suka bayyana mana cewa su da dama in aka samu iyaye suka samu kansu a cikin yanayi irin wannan in an fara tafiya sai ka zo kaga ko dai an ja su gefe an sasanta da su sai su bar waɗannan waɗanda suke kokarin kare su ko kuma su bar su da magana
anti wallahi kin san a rayuwa ta duniya ba abin da yake maka danka ko daga danka sai mahaifinka a rayuwa ta duniya awa akan wannan yaniya ba wanda zai sasanta da niya saboda ni an cutar da ni dai ni san halin da nake ciki sai uban yaniya ba mu ci ba mu sha wallahi bayan ruwa ba mu ci ba mu sha yanayin da muke ciki kenan don Allah a tausaya mana
to shi mai gidanki me yake cewa dangane da wannan lamari
mai gidana shi ma yana akan yana kan bakale akan a ja mana haƙƙin
yaron da kuke zargi da bata yarkin nan yana tare da mahaifin shi ne ko kuma da mahaifiyar shi ne kadai suke zauna a gida ko in yana da tare da mahaifin shi ne mahaifin shi ke cewa ko kuma wani mataki ya dauka dangane da lamarin
mahaifin shi yaro na farko dai kin ga yaro ya hitini mutane ko an kai shi station kwanaki haka ya gungume sata ya kwashi kayan gidan wasu wallahi aka kashi nan take aka dawo da shi ya hitini mutanen gari daurin gindi gare shi ko ya aikata maka kai da ya aikata ma sai dai a barka cikin muni yanzu ko maganin da zamu sai ma yarin ya ga wallahi babu kudin sai muna cikin halin kaka muke sai dai hankuri da rayuwa wallahi ina godiya ga wannan gidan radio saboda ina jin yana kokari akan uwaye mata waɗanda ake kwace masa haƙƙin su in ba dan su ba da wallahi talaka ba a san irin wanda zai kuka ba saboda ni yanzu ina sa a yi mashi ne saboda gaba ko kuma kai ya ƙara yi saboda ni uwar iya mata ce Allah bai bani ɗa namiji ba to ya za a yi in bari a yi tacin mutuncin su su Allah ya bani
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba da ake samu a kan wannan lamari yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Tubahiro Dodo ne da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe
to a gaida alheri da wannan shiri nata da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice
Jiya Laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kasashe da karsa siyasantar da annobar coronavirus wadda ka iya haddasa karin mace-mace bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata a jihar Louisiana ta Amurka kashi 2 cikin 3 ko sulusi 2 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus bakaken fatar Amurka ne duk da bakaken jihar kashi 1 bisa 3 ne kawai ko sulusi 1 na yawan al'ummar jihar abinda kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matukar ban takeici a cewar gwamna Jambel Edwards shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a Amurka na gargadin cewa lokaci yana kurewa tawagar sa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gari domin faɗaɗa sukunin yaki da cutar coronavirus a faɗin kasar wani fitaccen mawakin kasar Somalia mai suna Muhammad Ismail Hussein da aka fi sani da suna Hodeidi ya mutu a daren ranar Talata a birnin London sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da COVID-19 daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin Amurka sun yi sama da kashi 3.4 cikin 100 zuwa yammacin jiya Laraba saboda gwamnatin Trump ta baiwa masu sayan hannun jari ƙwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfaɗowa tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin Amurka ke dauka.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Tubahiro Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai injiniyan mu na yau. Aisha Tusula ce ke muku fatan alheri. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Bonjour. Au micro, Idrissa Seloudia pour cette édition.